السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 22 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 2023 yau talata 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 2437 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan masallaci muna karatu a littafin Allah Al-Qur'ani mai girma muna kuma karatu ne a cikin suratul Anfal mun tsaya aya ta 22 mun tsaya aya ta 23 a karatun da ya gabata insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 24 muna fatan Allah ya samu dace kafin nan ga tambayoyi da aka turo wannan ba tambaya bace ya turo cewa yana da ƴaƴa mata guda uku sun gama jami'a dukansu kuma suna aiki amma har yanzu Allah bai kaddara sun samu aure ba don haka suna fatan Allah subhanahu wataala a taya su da addu'a Allah ya azurta su da mazaje na gari muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta su da mazaje na gari Allah subhanahu wataala ya sa su samu biyan bukata da samun aure da kuma mazaje na gari wannan kuma ita ma ina ga mace ce bayan ta yi sallama tace tambayar ta ita ce tace ni ne nake al'ad ita ce take azumi kuma sai ta ga kaman alaman al'ada kuma lokacin yin al'adan nata bai yi ba sai ta ga wani abu kaman baki kaman ruwan kasa dan kadan to mallan ya matsayin azuminta matsayin azuminta ai ita mauta da ce ita mata ce wanda ta san al'adanta ta kuma saba da shi ta kuma san yadda yake don haka wannan matukar ba bai zama irin al'adanta ba kuma sannan ba a kwanakin al'adanta ba don haka wannan ba al'ada bane jinin al'ada jini idan ya fito ya canja launin sa ba irin na jinin al'ada da ta saba gani ba sannan kuma ba a lokacin da ta saba yin al'ada ba a bisa kaulin jumhurin malamai ma'ana mafi rinjayen malamai sun tafi kan cewa ba al'ada bane duk da akwai sashin malamai da suke tafiya kan cewa duk wani jini da ya fito daga mace kawai al'ada ne a wannan kauli abuna yawanci nassosin hadisai suna nuna sabanin haka kuma wannan shine abun da mafi yawa malamai suka tafi kan cewa ba al'ada bane don haka wani jini ne wanda ya kamata a ce ta je asibiti don su duba su gani menene ya kawo sanadin sa inda bukatar magani za su bata insha Allah ta'ala kuma ba za ta daina azumi ba azumin ta yana nan kuma za ta ci gaba da yin sallah wallahi ta'ala alam wannan kuma bayan yayi sallama yace mallam dangane da daga wando zuwa sama ina umarci yarana da su daga wandon su zuwa sama sai mamar su ta nemi hana su mallan zan iya sake zai wai yace zai iya sake ta akan haka bayan ya mata nasiha ta ki ya mata nasiha ta ki ji wannan ai a magana bata dace ba ka faɗi irin wannan magana wannan ya nuna ma kawai akwai sakaci da rashin tsayuwa namiji din da kuma rashin iya mu'amalantar mace sosai wajen harkar addinin musulunci. Yau akwai abubuwa na addinin musulunci wanda za a mu'amalanci mata su fahimta su aikata. Ai in mutun namiji tsayeye ne ba maganan ƴaƴa su daga wando ba, inda ita ma cewa kai ta daga wando zai sa ta daga. Insha Allah ta'ala duk abun da addinin musulunci ya tabbatar a yi shi mutun tsayeye insha Allah wanda yake addu'a kuma da taimakon Allah zai sa matarsa kuma za ta yi. A ta sani kabi ne a ta in aka ce ta daga wando sama tuntunin za ta daga da ikon Allah inda yana tsaye na abunan yanzu bai san abun da zai wannan mai takarda ya kamata ya dago wandon sa yazo gurin ta ya tambaye ta yaya yake ya daga wando. Ana hanyoyi mai sauki yaushe maganan saki zai taso a wannan tun yaushe za ta daga in ita ce ma aka ce ta daga balle yara in ka ce musu daga wando daga ran da kace su daga wando da izinin Allah ai shikenan za su ga daga. Saboda haka wannan ba wani abu ne wanda har za ka turo cewa wai a sake ta in ta wani wannan maganan saki yana da sauki a gurin bakin mutane bai kamata ba. Yawa ba kawai kowane horarwa takun farko kawai shikenan saki ba, saki kafin a yi shi ya zama shine na ƙarshe, ya zama dukkan matakan da mutum zai dauka ya dauka ya fahimci a shari'ar Allah ba abun da ya dace a kansa illa sakewa, to nan tukunna sai sake. Ba kawai komai kawai daga ya faru shikenan sai sakewa shine a horarwa na farko, wannan bai dace ba. Haka wannan abu ne in ka lura da kanka ne wannan takarda gaskiya kana da dan sakaci wajen hanyar mu'amalantar matarka akan harkar al'amuran addini. Saboda haka ba yaya ba har ita ma sai ka sa ta tayi abun da ya dace tayi na addinin musulunci wallahi ta'ala alam. Wannan mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum, bayan yayi fatan alkhairi yace menene hukuncin wanda yana azumin kafara bai gama ba sai na Ramadan yazo, shikenan sai ya aje na kafara ya ci gaba da na Ramadan, amma dama ya kamata yayi lissafi ya auna lokacin da zai fara azumin kafara. Idan ya auna sai ya ga cewa in ya fara yanzu Ramadan zai iya riskansa, to ya kamata ya koyi jinkirta ko kuma yayi kafin lokacin da Ramadan zai zo har ya gama Ramadan bai zo ba. Amma in wani yanayi ya sa lokacin ya fara kuma yana cikin yi alisafi sai ga Ramadan ya zo, sai ya aje na kafara ya dora da na Ramadan, yana dora da na Ramadan ranan sallan Idi ba zai yi azumi ba, don haka an yi sallan Idi sannan kawai bayan nan sai ya ci gaba da na kafara kuma wallahi ta'ala alam. Don haka ba wani matsala ba zai fasa yin na Ramadan don yana kafara wallahi alam. Wannan kuma bayan ya yi sallama da fatan alkhairi yace tambayarsa ita ce yana magana akan itikafi ne da wannan takaddan da wasu makamantun su duk an yi bayani akan su rannan akan maganan itikafi da lokacin shiga da makamantan haka. Wannan kuma bayan ya yi sallama yace da fatan wato bayan ya yi fatan alkhairi yace da farko dai shi dalibi ne a wannan makaranta mai tarin albarka, yace ya tsinci kansa a cikin wani babban tashin hankalin kuwa shine Allah ya hore masa haddan alqur'ani mai girma aqalla ya kai kamar izu 30 da doriya abinda ya haddace. Abinda yake damunsa anan shine, ko abinda yake damunsa a wannan rayuwa shine yace ya san cewa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yana cewa a cikin suratul isra'i wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yace wani lokaci duk yakan tsinci kansa a cikin matsananciyar sha'awa har yakan kai shi ga afkawa sabon Allah, yace astaghfirullah, kuma da zaran ya saba wa Allah din nan take sai ya shiga nadama sosai, rannan zai kwana yana jin bakin ciki da takaici da makamantansu. Da zuwa karshen abun da ya rubuta wannan babban abun da zamu ga ma shine kawai ka ji tsoron Allah. Yawa da Allah subhanahu wataala ya baka har kace izun 30 haddacewa, to ba aiki ne na wasa ba, duk wanda ka gani Allah ya halicci gariza ta sha'awa gare shi, duk da cewa akwai bambanci tsakanin mutane zuwa mutane, amma hakuri suke saboda tsabar tsoron azabar Allah. Doka yake tina ran da zaka kwanta cikin kabari da ran da malaika zai dau ranka, haka babu wani hujja ko dalili, domin Allah shi ya san yadda ya halicci bayin Allah. Kai da kanka ka jawo kanka aya, amma kuma a ce ka fada cikin zunubi da gangan ko shashanci ko wasu harka na lalacewa, wannan ba karamin hatsari bane. Doka ka ji tsoron Allah, kuma ka tabbata cewa Allah subhanahu wataala zaka tsaya gaban sa, zaka kwanta a kabari, malakul maut zai dau ranka, ka kwanta a kabari kuma ka tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama. Haka ka amai da hankali da wannan harkan, ba abun wasa bane. Kowa hakuri yake yi akan yanda ya samu kansa, kowa da abun da aka jarrabe shi da shi, amma yana hakuri don tsoron Allah ba don komai ba. Don haka wajibi ne jin tsoron Allah, Allah ya sa mu dace. Wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce, mahaifiyarsa ba ta da lafiya, ba za ta iya yin azumi ba, kuma idan suka ce za ta ciyar, to abincin ba zai rage har su ma su samu abinci ba, to malam menene ya kamata su yi? In mutum kwata-kwata ba shi da halin ciyarwa, ba shi da yadda zai yi, kuma sannan mahaifiya ba ta lafiya, azumi ya sauka kanta, shikenan ba wani abu da za a yi. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala wannan ya riga ya sauka kanta, kuma duk abin da ya kamata shari'a ta tanada, Allah subhanahu wataala bai ba su iko ba, babu komai akan su, babu komai akan ta, don haka su sai su ci gaba da azumi, ita kuma sai ta aje azumi. Wallahu ta'ala a'lam. In Allah ya sarre musu kafin Ramadan suna iya yi, amma in Allah bai sarre ba shikenan, kawai ya sauka kanta, ciyarwa ya sauka, sannan azumi ya sauka, saboda Allah ya san sha'anin da take ciki. Allah ya yayi mana ya rufa asiri. Wannan bayan ya wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama yace shi kuma tambayar sa ita ce, ya halatta in mutum na al'unuti yayi da Hausa, illa rabcinsa abunan bai kankama ba? Sai na biyu, ya halatta idan mutum yana nafila da daddare? Okay, idan yana lafiya da yana nafila da daddare ya rike alqur'ani yana karantawa? Ya halatta mutum al-qunuti wanda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a bankiya, inda wasu malamai suka ce za a yi shi da Hausa ba, in mutum ba zai iya ba, sai mutum yayi kokari ya haddato shi, hatta shi al-qunutin wasu malamai suka ce ana iya rike takarda wanda aka rubuto shi ana yi, wannan shine al-qunuti. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Kuma Allahumma qasim lana min khashyati kama tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik, shine zuwa karshe. Sannan karanta alqur'ani, in mutum yana nafila zai iya bude alqur'ani yana karantawa, wannan ya halatta, malamai sun tabi akan haka. Wallahu a'lam. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi, bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce, shin ya halatta mutum yayi karatun alqur'ani a ɗakin hostel inda a cikin su akwai wanda ba musulmi ba? Mutum zai yi karatu koda wanda ba musulmi ba yana ciki, wanda bai zama ɗakin ya zama haramu a karanta alqur'ani ba? Mutum zai iya karanta alqur'ani a bisa yanayin da ya dace, kamar yadda ake bayani, koda musulmi ne a ciki, in suna hayaniya suna surutu ba za su yi suru su saurari alqur'ani ba sai ya fita waje. Haka ma waɗanda ba musulmai ba, in suna surutu suna hayaniya ba za su saurari Qur'ani ba, saboda suna da hujjan cewa su ma ƴan ɗakin ne, sai fito waje ko ya tafi masallaci ya karanta Al-Qur'ani. Amma wai don kasancewar kawai wani ba musulmi ba cikin ɗakin, ko sun zauna sun saurara suna ka abun nan, Allah subhanahu wataala yace abune wai menene, wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa'adirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Doka in yana bukatun shi ma saurari karatun alqur'ani zaka iya jaddada shi, babu laifi. Wallahu a'lam. Wannan yace bayan yayi sallama yace mala an ce idan mutum yaga abuna, idan mutum yaga paper na alqur'ani a jefe, yaki dauka ya kona ya kafirta, to mallan idan ya zama na paper na hadisi ko irin huruf ko kuma wani rubutun larabci ne, ina son karin bayani akan duka wani takarda wadda take da a rubutun musamman rubutun hadisi rubutu ne mai daraja haka mutum ya kamata ya dauke shi kare bashi a cikin najasa wani hadisin zaka ga hatta da sunan Allah ko an ambaci sunan Allah ko wani abu na a yankin hadisi din duka wannan sai a dauke shi a sashi a gurin da ya dace ko a dauke su a kona hatta takaddu ko da rubutun boko akai a ce kawai ga takaddanan nan rubutu muhimmin rubutu ko kuma a ga wani rubutu nan mai kyau da kawai wannan takaddun a ba suna watsewa ba sai a dauke su a kona su musamman dalibin ilimi shi kawai ya san wannan wallahu alam wannan a yana tambaya cewa menene matsayin azumin wanda mazi ya fita masa mutum in ba shi ya fito da shi ba azumin sa yana nan babu komai akan sa wallahu alam sanan yace matansa matarsa ba ta rike bawali sosai sai dai na dan lokaci karami kawai take iya rikewa yace to menene matsayin sallarta idan fitsari yazo mata yayin da take cikin sallah mai tasalsuli kenan tana tasalsulin bawali wannan hukuncin ta idan bawali yazo mata inda tayi alwala za ta yi alwala ga kowace sallah inda ta riga tayi alwala ta shiga sallah to koda bawali ya digo mata kawai za ta cigaba da sallah har sai ta idan sallan gaba kuma sai ta je ta sake yin tsarki sallan gaba kuma ta sake alwala in za ta shige ta ba za ta yi sallah biyu da alwala guda ba amma don wani abu ya zo mata tunda ita mai tasalsuli ne kafin nan tayi alwala ta abunan ta shiga shikenan kawai za ta tare inda digan bawali zai faru ko ta tare da wani abunan kunzugu ko wani abu don kar ya diga a guri mai tsarki ko a masallaci shikenan kawai ta cigaba da sallan ta koda ya digo wallahu a'lam haka insha Allah ta'ala zamu cigaba da karatu aya ta 24 insha Allah ta'ala cikin suratul anfal muna fatan Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوادا سكي إيماني وادا سكي إيماني دا الله سبحانه وتعالى wannan kira nan ma zuwa ga sahabbai ne amma kuma ya shafi kowa da kowa mumini ila yawmil qiyamati Allah ce istajibu lillahi ku amsa kiran Allah duk lokacin da Allah ya kira ku ko me kuke yi to ku bar abun da kuke yi ku amsa kiran Allah abun da wannan yake nufi yanzu da a ce mutum yana cikin yin wani abu na rayuwar duniya sai ji ana kiran sallah to sai bar wannan abun duniya din sai ji yana amsa kiran Allah kenan an ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ta hayya ala sala hayya ala al fala to kawai sai mutum ya bar abun da yake sai gangara zuwa ga amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ana cikin yin wasu abubuwa sai ga mai shela cewa Allah yana kira ko kuma mutane su zo a gaya musu sakon Allah haka Nabi sallallahu alaihi wasallam duk abun da ya sauko ko kuma wani umarni ko fita jihadi ko makamantan haka yakan sanya masu isar da sakonsa sai ga ya musu sai su rinka isarwa cikin gari sai mutane su yi ta fitowa don amsa kiran manzo amsa kiran Allah subhanahu wataala don haka ya kodan da suka yi imani istajibu lillahi ku amsa kiran Allah lokacin da Allah ya kira ku je ga kiran Allah subhanahu wataala walir rasuli haka nan ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce idza da'akum idan suka kira ku in Allah ya kira ku ku amsa in manzon Allah ya kira ku ku amsa sallallahu alaihi wasallam ana amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko me ake yi a duniya ma'ana ba laifi bane ko sallah mutun yake yi sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi to sai ya amsa ya je mutum yana tsakiyar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla masa kira sai ya amsa ya halatta gare shi sai ya fita daga sallah din ya je kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce idza da'akum lima yuhyikum a duk lokacin da suka kira ku zuwa ga abun da yake shine maslaha gare ku a sashin fassara limaslahatikum ko kuma idza da'akum lima yuhyikum shine dinul islam in suka kira ku zuwa ga addinin musulunci ko kuma idza da'akum lima yuhyikum alquran in suka kira ku zuwa ga littafin Allah shine alqurani haka duk abin da Allah yake kiran mutun zuwa gare shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi to alkhairi haka in sun kira ku ansa kiran su Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran akwai Abu Sa'id al-Mu'alla yana cikin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya shiru bai zo ba ashe yana cikin yin sallah har sai da ya idar da sallah sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah gani sai ce yaya na kira ka baka zo ba sai ce ya rasulullah ina cikin sallah shi yasa sai na karisa sallah din kafin na zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka ji abin da Allah yace ba ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum to ai in Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kira to ko me kake yi kawai shikenan sai ka bari haka sai ka bar abun da kake kaje ga amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kiran Allah saboda kiran da suke muku ba haka kawai bane in dai kaje Allah yayi kira ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum to zai sanar da shi wani alkhairi sai da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan lokacin to zan sanar da kai mafi girman sura a alqurani yace har yazo zai fita masallaci bai ga mun ba sai na tambaye shi na tunatar da shi sai yace ita ce fatihatul kitab wa hiya sab'ul mathani haka kira na Allah ba a saurarawa ko me kake annabi sallallahu alaihi wasallam matansa sun shaida radiyallahu ta'ala anhunna ummahatul mu'minin suka ce mun kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kasance tare da mu wani sai har ya taya mu aikin gida ko tsinke ganye ko saka wani abu da suke sakawa ko wani harka ta aikin gida yana cikin taya mu amma da mu da an ji kiran sallah sai mu kasa gane kansa take yake barin wannan abun ba sallama sai tafiya idza da'akum idza istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyi haka in sun kira shikenan sai a amsa kiran su Allah ce wa alamu ku sani annallaha lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbihi yakan shigar da shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an rawaito fassara wannan gurin daga shi cewa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi shine Allah yana sanya shamaki tsakanin mu'mini da kafirci inda mutum ya tabbata mu'mini sai zamanto babu kafirci ba zai fada zuwa ga kafirci ba wa yahulu bainal kafiri wal iman yana sanya shamaki tsakanin kafiri da imani ko kuma annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah subhanahu wataala yakan sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa sai zamanto mutum ya kasa fahimtan gaskiya balle yayi ta ya kasa gane cewa wannan aikin shine na alkhairi balle ya aiwatar ma'ana sai mutum ya kasance cikin dimuwa baya iya bambance alkhairi balle ya ji cewa ya zabu zuwa ga aikata alkhairi din baya iya damuwa da cewa wannan aikin sharri ne balle ya nisanci wannan sharri din wannan annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi kenan lura da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika ya Allah mai juya zuciya mai jirkita zuciya tabbatar da zuciyata akan addininka wannan an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a din suka ce ya rasulullah akwai abun da kake jin tsoro ne akan mu Al-Hafiz Ibn Kathir ya bayyana waɗannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a ku sani cewa innal quluba baina isbu'ayn min asabi'ir rahman ko min asabi'illah a wata riwaya yuqallibuha haythu sha'a ko haythu yasha'u ko kuma yuqallibuha Allah yana jujjuya wato ma'ana zukatan bayi gaba ɗayan su suna tsakanin yatsu biyu na Allah ne yatsu biyu yatsu irin na Allah wanda suka cancanta da shi manzon Allah ya tabbatar masa da yatsu don haka ba a kore su dole a tabbatar da su kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su gare shi amma yatsu wanda suke taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala ba irin yatsun dan adam ba don karka kamanta a zuciyarka ga yatsun irin naka ko irin na sauran mutane a yatsu ne kawai irin na Allah wanda babu wanda ya kama da shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir doka Allah subhanahu wa ta'ala manzo ya tabbatar masa shesa ithbatun bila takyifin tabbatarwa dole ka tabbatar saboda manzo ya tabbatar masa amma bila takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'dilin laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wannan shine kaida gurin malamin aqida dole ka tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da shi tabbatarwa ba tare da kamantawa ba ba tare da misaltawa ba ba tare da nuna yaya abun yake ba a domin laysa kamithlihi shay babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wataala ba shi da tamka ba shi da wanda yake kama ne da shi wa huwa as-sami'ul basir ya kore kuma ya tabbatar yace wa huwa as-sami'u shine mai ji al-basir kuma mai gani kaga ya tabbatar wa kansa sifa na ji da sifa na gani amma ba kuma da kaifiya irin na yadda bayi suke ji suke gani ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zukata suna tsakanin yatsu biyu ne na Allah yakan juya su yadda ya ga dama wani sai zuciyar mutum gatanan tana cike da aikin alkhairi ko tana cike da sha'awan alkhairi wani sai sai ta juya sai ta zama tana sha'awan wani abu daban in tana sha'awan wani abu daban in mutun ya zamanto imani yayi rauni ya tafi to sai gabbai su gaskata kamar yadda wani ya turo dazu takaddar da aka karanta zuciyar sai yake biyewa amma da ya biye wannan sosin alqur'ani na abun da ya haddace na alqur'ani to da bai biyu abun da bai kamata ba amma lokacin da zuciya ta raya wa mutum to shikenan sai gabbansa su gaskata haka mai su aikin da za su yi ko kuma dukan mu gaba daya wajibi ne mutum ya sani cewa annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wani sai Allah kan sanya shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa sai zamanto abinda kawai ta raya masa shikenan to kar mutum ya rinka biye wa zuciya shi yasa kuma mutum ya rinka yawaita addu'a ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi tabbata akan shiriya amma yana cewa ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka saboda me yanzu nan mutum zaka ga shine an jima ko ba shi bane sai har in mutum ya rabu da duniya yana mai imani to wannan shine ya ci nasara amma wanda duk yake raye to yana cikin jarraba yau fari gobe tsumma don haka zai iya yin wani abu yanzu na wani abu ya canja shi zaka ganshi yana cike da alkhairi abubuwa da yawa ta wani bangare kuma akwai matsala ko kuma ka samu yana cikin aiwatar da abubuwa na imani amma a wani lokaci kuma ya fasa ya daina ko watakila da duniya ta budu ko da duniya ta samu ko kuma da dama ta samu sai manta da aikin alkhairi sai manta da Allah sai ya aje abun da ya kamata a ce shi yake yi ila har ya bar duniya sai kuma ya dawo ya fasa sai ya ce wane da fa in ka ganshi kaza 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 amma yanzu kuma ina to wannan an samu jarrabawa a rayuwa abun da ya kamata shine wane har ya bar duniya an yi sa'a ya bar duniya da imani shi kuma iblis baya kyale mutum har sai an zare ran mutum har lokacin da za a zare rai in akwai sauran second daya a rayuwar mutum a duniya iblis ba zai bar shirye kokari da himma wajen badda wannan mutumin ba har sai ya ga cewa an zare ran wannan mutumin bai bata ba to shine tukunna zai ce to wannan ya kukuta daga sharri na don haka ba kukuta daga sharrin iblis ko ya kake in dai kana raye to fa akwai jarrabawa a gaba abin da yake yau in an tsira daga shi gobe ba san me zai zo ba in gobe an zo an tsira bana an tsira badi ba san me zai zo ba wasu a cikin harkar kuncin rayuwa kawai da ake ciki anan suka halaka suka rabu da Allah suka watsar da Allah bayan su suka mai da al'amarin ma cewa wani ne yasa su a ciki ko mulkin wani ne yasa su a ciki ba tsarin Allah ba akan wannan kawai mutum ya rabu da aqida wani a rayuwar kaza yake rabuwa da aqida to shi yasa ko yaushe mutum ya rinka roƙon Allah sabati annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika to kullun abun da ake so mutum yana yawaita wannan a cikin sujjada shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah yake cewa wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun kuma ku sani lalle yadda lamari yake ilayhi zuwa ga Allah tuhsharuna za a taro ku ko kun kare ko ba ku kare ba ko kun shirya ko ba ku shirya ba zuwa ga Allah za a taro ku in an tashi taro ku to babu wani wanda ya isa ya hana a taro ku kamata a daina abunan wanda zai magana ta bayan cin a walamu an in mutu yana magana aka dau hankalin sa sai zan gwada shi walamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbihi yana shamaki yana shamakancewa tsakanin mutun da zuciyarsa wa annahu ilayhi tusharun sanan ku sani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tusharuna za a taro ku ma'ana ba ku za ku dawo da kanku ba tusharuna taro ku za a yi ko kun shirya ko ba ku shirya ba rana tana zuwa yawmul mahshar ranar da kowa sai ya dawo ga Allah ko an shirya ko ba shirya ba Allah ya samu dace na'am
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
الله سبحانه وتعالى وَاتَّقُوا فِتْنَةً كُجِ تْسُورُن فِتْنَة فِتْنَة ita ce bala'i ku ji tsoron fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in fitina ta sauko ba fa iya wadanda suka zalunci kansu suke aikata miyagun ayyuka kadai abun zai shafa ba in fitina ta zo to fa kusan kowa za ta shafe shi wannan ayar malamai suka ce musamman sashin sahabbai su'al ibn abi talib yace wannan ayan cikin mu ta sauko haka Talha ibn Ubaidillah yace wannan ayan ta sauko ne dalilin mu ta sauko dalilin Ali ibn Abi Talib da Ammar ibn Yasir da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam Ali ibn Abi Talib da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam dukan su asharatul mubashirin bil janna ne Ali suna daga cikin wadannan Ali ibn Abi Talib yana daga cikin ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib yana daga cikin khulafa'ur rashidin Ali ibn Abi Talib badariyun ne wadancan ma Talha ibn Ubaidillah haka Zubair ibn al-Awwam haka suna daga cikin asharatul mubashirin bil janna amma su wasa cikin ahlul baiti rasulillah da Talha da Zubair radiyallahu ta'ala anhu Ammar ibn Yasir yana daga cikin abuna ahlul badar shi ma badariyun ne Ammar ibn Yasir yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna ila al-islam to amma su wadannan bayin Allah guda hudu a zamanin fitan da fitintunu suka faru ba da maktali Usman bayan kashe Usman radiyallahu ta'ala anhu wadannan gaba ɗayan su kashe su akai khawarijawa su suka kashe wa'innan mutane Ali ibn Abi Talib Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji shi ya kashe shi Abdurrahman ibn Muljim shi ya zo ya samu Ali ibn Abi Talib shi Abdurrahman ibn Muljim fa yana tinkahun shi musulmi ne amma yazo ya sari Ali ibn Abi Talib da takobi a goshin sa yana da'awar cewa shi musulmi ne amma ya wuce gona da iri cikin tsarin musulunci don haka shi al-kharijiyun shi abunan bakawariji ne Annabi sallallahu alaihi wasallam tun wata rana yana raye yake cewa mafi sharrin mutane a doron kasa sune mutane guda biyu sune ka abunan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qatilun naqa wanda zai kashe naqa wanda ya kashe naqa tusalih shine quddaru sannan wa qatiluka ya ali da wanda zai kashe kaya kai Ali ibn Abi Talib tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yace mafi sharrin mutane a bayan kasa sune wadannan wanda ya kashe taguwar Annabi salih da wanda zai kashe kaya Ali ibn Abi Talib tun daga lokacin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya san cewa in kwanan sai kare kashe shi zai kuma ya san cewa zai yi shahada sai gashi nan Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji shine yazo ya kashe shi saboda yawan sujjada Abdurrahman ibn Muljim goshin sa ma baki kirin yake saboda yawan sujjada sannan lokacin da ya sari Ali ibn Abi Talib da dafi a cikin takobin sa sai ya tsowa takobin a cikin ruwan dafi ya dauko ya sari Ali ibn Abi Talib in dafi ya hadu da jini shikenan don haka abunan takobi ne masmum ya sare shi da shi jini ya abunan dafi ya shiga jinin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aka kama Abdurrahman ibn Muljim domin Ali ibn Abi Talib yayi kara lokacin da ya sare shi aka zo aka kama Abdurrahman ibn Muljim Ali ibn Abi Talib yace ku rike shi in Allah ya karbi rayuwata ku yi masa kisasi annafsu bin nafsi in kuma Allah ya sa na rayu to ni na san abin da zan yi da shi in naga dama in yafi masa in naga dama in yi kaza amma in na mutu shikenan a yi kisasi lokacin da Ali ibn Abi Talib ya rasu aka fito da Abdurrahman ibn Muljim za a yi masa kisasi har aka sare kansa kalmar shahada yake yi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi yana cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda ya kasance karshen magana sa la ilaha illa Allah zai shiga aljanna Abdurrahman ibn Muljim kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin mutane a doron kasa qatilu qudda abuna naqa wanda ya kashe naqatu salih wa qatiluka ya ali sai ga wanda ya kashe Ali ibn Abi Talib shine Abdurrahman ibn Muljim gashi kuma har aka sare kansa yana kalmar shahada wanda yake nuna kalmar shahadarsa ina bata isan masa ba saboda bata cika sharuda ba babu sharudan la ilaha illa Allah tattare da ita kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakhruju min ba'dhi hadha rijalun tahqiruna salatakum inda salatihim yamruquna min ad-din kama tamruqu ar-ramiyatu yamruquna min ad-din kama tamruqu as-sahmu min ar-ramiya ko kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya aw kama qala sallallahu alaihi wasallam daga cikin jama'ar Dhul-Khuwaisira wanda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi adalci wajen rabon ganima ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi adalci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga tawagarsa za a yi wasu mutane masu tsananin wanda in kuka gansu wajen harkar musulunci to za ku rena sallan ku akan sallan su amma suna fita a cikin addinin musulunci kamar yadda kibiya take fita daga cikin baka in an harba ta ko kamar yadda a wasu riwaya ake zare gashi in ya fada cikin kulli yadda za a zare shi ba komai da yake iya ragewa wa wannan kullin haka suke fita daga cikin musulunci shi yasa Abdurrahman ibn Muljim yana daga cikin tawagan Dhul-Khuwaisira sune jama'an khawarijawa a azamu wato firqa kenan a azamu fitna a cikin rayuwar addinin musulunci da ta fito tun bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan makatali Uthman ko kuma kafin kashe Uthman radiyallahu ta'ala anhu suka fara fitowa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wattaqu fitnatan ku ji tsoron fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in fitina ta zo ba iya wadanda suka yi zalunci ne kawai za ta samu ba to shi yasa malamai suka ce wannan hatta sahabbai lokacin da aka zo Abdurrahman ibn Auf annabi ya masa albishir da aljanna amma sai gashi wasu mutane waɗanda suke da awar cewa su musulmai ne suka ce Abdurrahman ibn Auf yayi rauni ya cancanta a kace shi aka harbe shi da kibiya wanda aka sa mata dafi akan gwiwarsa sama da gwiwansa a cinyansa wannan shi kuma ta same shi shi ma ta ratsa jininsa saboda dafin da aka sa shi ma ya rasu suka kace shi kawai shikenan magana ta kare ɗaya daga cikin al-mubashirin bil janna Talha ibn Ubaidillah aka ce yayi rauni ya biye wa Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan bai nada kowa a mulki ba sai dangin sa shi ma ya cancanci a kashe shi aka kashe Uthman ibn Affan sun zo sun kai Uthman ibn Affan sannan suka zo suka kashe Talha ibn Ubaidillah aka kashe ibn Talha ibn Ubaidillah shi ma aka harbe shi ko aka sare shi shi ma haka aka doshi Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma aka rufi haudat inda take cike a boye aka rinka jifanta da mashi da harbi da kibiyoyi Allah subhanahu wataala ya kiyaye ta bai same ta ba Ammar ibn Yasir aka zo aka same shi aka sare shi jama'ar da suka sare Ammar ibn Yasir da suna goyen bayan Muawiyah ibn Abi Sufyan ne domin khawarijawa lokacin da suke nufin matsala ya faru tsakanin Ali ibn Abi Talib da Uthman ibn da Muawiyah ibn Abi Sufyan raba kansu biyu suka yi bangare suka tsaya a bangaren Ali ibn Abi Talib bangare suka shiga tawagar Ali Abu Muawiyah ibn Abi Sufyan saboda Ali ibn Abi Talib yayi magana da Muawiyah ibn Abi Sufyan ta hanyar sako Muawiyah ibn Abi Sufyan ya ce ba zai mubaya'a ga Ali ibn Abi Talib ba har sai Ali ibn Abi Talib ya kama waɗanda suka kashe Uthman ibn Affan an yi musu kisasi kafin shi yazo yayi mubaya'a shi kuma Ali ibn Abi Talib yace a yanzu Madina ta turnike ba za a iya gane su waye tsantsar masu wannan laifin ba garin kama su suna rike da makamai in suka gane za a kama su to za su zo su tada zaune tsaye shikenan sai a yi ta kashe musulmai waɗanda ba su ci ba su sha ba a cikin garin Madina sai a zubar da jini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi da wannan jinin na waɗanda innocent mutane waɗanda basu san hawa ba basu san sauka ba ya za a yi da shi a gaban Allah don haka Muawiya ibn Abi Sufyan yazo yayi mubaya'a sai daga baya za a san yadda za a yi da su a hankali a kama su wan yace shi kuma a bayin mubaya'a sai an yi musu kisasi saboda jinin Usman Sufyan cewa shi cancanta ya zama khalifa ba wannan sabanin wasu mutane da suke rubutawa a tarihi cewa Muawiya ibn Abi Sufyan ya kiye mubaya'a ga Ali ne saboda yana ga shi cancanta a yi masa mubaya'a wannan kuskure ne amma in kuna duba littafin tarihi wasu za ku sun rubuta wannan wanda ba haka bane idan kun duba asalin malaman tarihi su Imam al-Bukhari da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala za ku ga abin da suka rubuta daban malamai sun bididdige asalin har tarihi Ibn Jarir al-Tabari da ya rubuta an gani abin da ya hana Muawiya ibn Abi Sufyan zuwa yazo yayi mubaya'a ga Ibn Abi Talib shine jiran sai an yi kisasi wadannan kuma su abin shi kuma Ali ibn Abi Talib yace to bari ya je har sai ya jawo Muawiya ibn Abi Sufyan yayi kisasi abin yayi mubaya'a don ba'a mulki na musulunci ba tare da mubaya'an bangaren musulmai ba sai kowa yayi mubaya'a sannan mutum ya tabbata shine amirul mu'minina sannan komai yayi umarni shi za a yi matukar bai saba wa Allah ba to don haka shi yasa Ali ibn Abi Talib ya fito daga Madina har Al-Hasan yana cewa ya kai baba bana ganin cewa ka fita ina ga ka zauna ina jin tsoron in ka fita ba za ka dawo cikin ta ba in ka fita a Madina ina ganin kaman ba za ka dawo cikin ta ba Ali ibn Abi Talib ya tafi to lokacin da suka zo suka ja daga rundunar tawagar Ali ibn Abi Talib tana bangare guda rundunar tawagar Muawiya ibn Abi Sufyan suna bangare guda to a lokacin ne aka aika yan sako da aka aika yan sako su je su tattauna da Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan shine suka je suka tattauna Ali ibn Abi Talib yace lalle ne Muawiya yazo yayi mubaya'a shikenan sai a daidaita abubuwa a lokacin da suka zo din nan su Muawiya su suka tsare gurin ruwa domin sun fi sanin gurin akan tawagar Ali ibn Abi Talib amma in an kira sallah ko bukatun shan ruwa yayi sai Muawiya yake cewa tawagarsa ku bar rundunan Ali ibn Abi Talib ɗan uwanku su zo su sha ruwa kuma su yi alwala da ruwanku in sun riga ta da sallah kar ku yi jam'i daban ku je ku bi su sallah Ali ibn Abi Talib shi ma ya ce wa jama'arsa in Muawiya suka riga ta da sallah kar ku yi jam'i daban ku je ku bi su sallah wanda ke nuna ba fada suka zo yi ba sai dai shedan ya riga ya faru dole kuma zai faru ko mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innabni hadha sayyidun lokacin da Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ya shigo wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innabni hadha sayyidun wannan danawa shugaba ne wa sayasluhu Allah bihi baina fi'atayn azimatayn min al-muslimin za a yi rikici runduna biyu musulmai dukansu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kafiri a ciki runduna biyu dukansu musulmai masu nufin gaskiya za su samu sabani amma Ali ibn Abuna Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib shi zai daidaita su wannan ke nuna babu wanda ba daidai take ba a cikin su amma sai dai an samu sabani amma wanda tafi tsayawa akan daidai lura da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Ammar taqatuluhu fi'atun baghiya amma dinnan bangaren me ma'anan baghiya shine sai a je gurin malamai wanda suke fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke fassara maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana amma taqatuluhu fi'atun baghiya amma dinnan bangaren rundunar da suke kan kuskure a bisa sabanin da aka yi bisa rundunoni guda biyu dukan su kowa yana nufin wani abu na alkhairi amma dole akwai ɗaya tafi ɗaya gaskiya an gane ko mutum biyu ne suke rikici in ka bididdige zaka samu ɗaya yafi ɗaya gaskiya to wannan runduna ta Ali ibn Abi Talib da runduna ta Muawiya ibn Abi Sufyan kowannen su yana nufin alkhairi amma ɗaya tafi ɗaya gaskiya wadda tafi gaskiya ita ce bangaren Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ammarun takatuluhu fi'atun baghiya ammar din nan da kuke gani tun yana rayuwa wannan abun da ya faru kuma ya faru a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Abu Bakar bayan Umar bayan Usman abun ya faru amma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari tun yana raye cewa ammar wannan ammar da kuke gani takatuluhu fi'atun baghiya wato wata runduna bangaren rundunar da baghiya wanda suke kan kuskure shine abun da malamai suka fassara malamai suka ce takatulu fi'atun baghiya wanda suka ketare iyaka suke kan kuskure a lokacin rikici na rundunoni guda biyu da zai faru to wannan ammar ɗan bangaren wanda suke kan kuskure daga bangaren su za su samu wanda za su biyo baya su kashe ammar to shi ammar waɗanda suka faru suka kashe shi lokacin da aka zo ga rundunar Muawiya ga rundunar Ali ibn Abi Talib sun yi aika akwai abun da ake rubutawa a tarihi wanda wannan abun da aka rubuta a tarihi bai inganta ba ko bai dace a jingina shi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa wai Ali ibn Abi Talib da Muawiya sun yi ittifaki cewa wannan ya turo mutun daya wannan ya turo mutun daya daya abunan Ali ibn Muawiya ibn Abi Sufyan sai ya turo Abu Musa al-Ash'ari da ya turo Abu Musa al-Ash'ari shine zai wakilce shi Ali ibn Abi Talib ya turo daya daga cikin sahabbai na manta da ya turo a riwayan wancan tarihin fa wannan abin da nake faɗa bai inganta ba gaskiya bane in ji malaman tarihi wanda suka bi diddige shine sai da aka zo suka yi ittifaki sai suka ce su biyun kenan wakilan Aliyu da wakilin Muawiya ibn Abi Sufyan sai suka ce yanzu kawai ittifakin mu shine kowa a cikin mu in ya koma dukan su kuma sun yi ittifaki duk abin da wa'annan mutane biyun suka zartar to shi za a yi to sai suka zartar su biyu cewa kowa in ya koma da zobe a hannunsa yace ya zare wannan zoben ma'ana ya zare wakilin Aliyu yace ya zare Aliyu akan khalifanci kamar da ya zare wannan zoben a hannunsa wakilin Muawiya shi ma ya gaya wa Muawiya ya zare Muawiya akan mulki kamar da ya zare wannan zoben a hannunsa saboda haka dukan su biyu an sauke su a mulki kenan sai a saki zabe to da suka tafi suka rabu a haka na abunan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu da yazo shine wakilin Muawiya bayan sun rabu akan wannan ittifaki da ya dawo gun Muawiya sai yi haka da zoben sa sai ya tabbatar da shi ya sake zarewa ya mayar sai ya ce na tabbatar da Muawiya akan mulki kamar yadda na tabbatar da wannan zoben a hannuna shi kuma wancan da yaje shi bai san abin da aka yi ba sai ya ce sai ya zare zoben sa sai ya ce na zare Ali ibn Abi Talib akan mulki kamar yadda na zare wannan zoben a hannuna sai wannan ya ha'inci wa'incan ittifakin da aka yi wai Abu Musa al-Ash'ari sai ya ha'inci ittifakin da aka yi su ai sun san kun san Abu Musa al-Ash'ari kuwa Abu Musa al-Ash'ari yana daga cikin qurra'us sahaba yana daga cikin kuttabul wahyi radiyallahu ta'ala anhu akwai hadisi ingantattu da suka tabbatar da falalan Abu Musa al-Ash'ari don haka malaman tarihi da suka rubuta abunan waɗanda suka shigar da wannan cikin tarihi kuma har ana karantawa mutane a littattafan tarihi wani sai za ka samu kowa irin abunan manhaji na haya islam ko wani abu ana karantar da wannan cewa Abu Musa al-Ash'ari yayi kaza saboda haka yayi kuskure yayi ha'inci ya ha'inci Ali ibn Abi Talib ya ha'inci Muawiya ya ha'inci ittifakin da aka yi wannan ina ya koru daga haƙƙin sahabbai an ce ma irin jam'iyyun mu ne na yanzu wanda mutum za a turo wakilin jam'iyya ya je ya ha'inci jam'iyya shugaban wata jam'iyya ya ha'inci jam'iyyar yayi di kamfin ba a sani ba ya sanar da sirrin waccar jam'iyyan ga waccar jam'iyyan ba irin wannan bane sahabbai ne yake magana ba irin waɗanda suke yin wannan abun don abun duniya ba ko don amustayin matsayi ko a ce a in ka rusa su tare da cewa kana cikin su ka zamanto kana musu zagon ƙasa za mu baka matsayi ko a masa tayin matsayi to a rubuta agreement din a rubuta wannan yarjejeniyan a rubuce in dai za ku mun haka to zan rusa jam'iyyar tamu kaza an ga muku sahabbai irin wannan ne to ba haka bane abinda aka rubuta a tarihi na wannan bayanin ƙarya ne malamai suka ce ƙarya ne bai inganta ba magana ce kawai ya koru daga haƙƙin sahabbai su irin wannan aiki to lokacin da wannan abin da muka bayyana wannan ba ingantaccen abu bane sannan lokacin da Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan suka ja daga suke bangare suka aika ƴan sako Ali ibn Abi Talib ya gamsar da Muawiya ibn Abi Sufyan cewa lallai zai zo yi masa mubaya shi yasa suke sallah tare suke duk abubuwa tare lokacin da khawarija waɗanda suka kashe Usman suka ji wannan sakon Ali ibn Abi Talib ya yadda da Muawiya kuma ya yadda zai zo yi masa mubaya'a in ya masa mubaya'a boye sai su kama wa'annan mutanen domin daga ran da suka kashe Usman suka zo suka taru a gindin Ali ibn Abi Talib don da Ali ibn Abi Talib
tun da ya nemi Usman ya bashi dama a zo a yaƙi wa'innan mutanen. Usman ya ce a dalili na ba za a zubar da jinin waɗanda ba su ji ba su sha ba, ni na san ni suke nufin su kashe, to gwanda su kashe ni a zauna lafiya, akan a kashe wani a ƙarƙashin mulki na in je gaban Allah bai ci ba bai sha ba, an kashe shi a ƙarƙashin mulki na. Haka Usman bin Affan ya faɗa, ya zaɓi shi a kashe shi akan a kashe wani talaka wanda bai san abin da ake ciki ba. To wannan shi ya sanya Ali ibn Abi Talib da ya ga fitina ta kai fitina sai ya kulle gidansa, daga masallaci sai gida sai ya rufe kofa baya magana da kowa. Suna kashe Usman sai suka je gurin Al-Hasan suka ce zo kai ne zaka zama khalifa, yace wallahi ba zai zama ba. Suka ce za su kashe shi, yace bismillah su sare kansa akan fitina su sare kansa, suka ga ba zai yiwu ba suka tafi. Suka zo gurin Ali ibn Abi Talib suka ce lalle zai zama khalifa, yace a ba zai zama ba. Suka yi da shi, lokacin da ya fito sai ga irin maslahar da take cikin yanayin da ake ciki. Wasu kuma a cikin wanda suka rubuta su tarihi suka ce ai dama da hannun Usman da hannun Ali ibn Abi Talib aka je aka kashe Usman wai don ya zama khalifa, wasu kuma suna zargin Ali ibn Abi Talib. Duk wannan shi yasa in kana bibiyan tarihi, duk wanda yace kawai tarihi zai dauka ta kwata wani hali zai fada cikin halaka. Tarihi ko wani ne mutun yanzu ka zo ka ce ba ni tarihin kaza ko ba ni tarihi mun ga ku ne dotti zai a anguwa ba mu tarihin kaza, ai zaka ji akwai ƙarya ya manta wasu abubuwan amma zai iya kokarin sai ga cewa ya fada. Inda akwai wani dotti da kusa da shi yace a ba haka ba, baka sani zamanin sarki wane ne ba, yace eh fa ashe zamanin sarki wane, daga nan zaka san cewa tarihi shiriri ta ne mafi yawa. To daga nan sai abunan kuma tarihi da munafiki ya zo ya haɗu. To shine sai Ali ibn Abi Talib da ya ga maslaha a cikin wannan lamari, in fa bai karbi khalifanci ba akwai matsala. Manya-manyan sahabbai a wannan lokacin su Zubair ibn al-Awwam, su Talha ibn Ubaidillah, su Ammar ibn Yasir su ga cewa eh lallai abin da ya kamata a yi kenan. Don haka Ali ibn Abi Talib ya karbi shugabanci khalifanci. To amma tun da ya karbi shugabanci yaya za a yi saura su zo su yi mubaya'a? Muawiyah ibn Abi Sufyan yana neman jinin Uthman cewa a yi kisasi. Su kuma waɗannan sun zo sun taru kuma suna rike da makamai a lokacin. Da zaran Ali ibn Abi Talib ya ce a kama su a yi kisasi, ma'ana a yanke su saboda a kashe su saboda sun kashe Usman bin Affan, to za su tada tarzoma, shikenan sai a ta kashe mutane wanda ba su ci ba su sha ba. Nan kuma an samu matsala, musulmai su ya su suna yaƙi. Shi yasa Ali ibn Abi Talib ya ƙi yadda, Al-Husayn ya ƙi yadda, Al-Hasan ya ƙi yadda. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a lokacin da Ali ibn Abi Talib ya gamsar da Muawiyah ibn Abi Sufyan ta hanyar yan sako nagari, saura Muawiyah zo yi masa mubaya, sai aka gane cewa lalle zai wannan. Su wa'innan mutanen da suke gindin Ali ibn Abi Talib sai suka koma gefe suka yi meeting suka ce kun san abin da za a yi, in fa muka yadda Muawiyah yayi mubaya'a ga Aliyu za su kama mu su sare kanmu, kuma kun san Ali ibn Abi Talib ya san mu. Doka yanzu ya za a yi, sai suka ce a yanda za a yi kawai a rabu biyu, wasu daga cikinmu su koma ɓangaren rundunar Muawiya, wasu daga cikinmu su zauna a ɓangaren rundunar Ali ibn Abi Talib. Idan muka yi haka, in kuka ga cewa Muawiya zai taho ya yi mubaya'a, to ku rinka harbo makami. Ai, mu na nan ɓangaren Aliyu za mu rinka jefa makami. Idan muka jefa makami, sai ku kuje gurin Muawiya ku rinka yayatawa, ku rinka yawaita yayatawa cewa ga Aliyu fa ya yi umarni a ci gaba da yaƙi a yaƙi Muawiya. In Muawiya ya ƙi yadda kuka ga cewa ya gane abun, to kar ku bar shi, ku ku ci gaba da harbo makami ɓangarenmu, mu kuma mu harba makami ɓangarenku, sai mu rikita lamarin, sai a kasa gane su waye suke harbi, sai a ga cewa daga nan makami yana zuwa, daga nan makami yana zuwa, shikenan an harbu tsabu. Wannan munafukai waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju min ba'dihi hadha rijalun taqiruna salatakum inda salatihim yamruquna min ad-din kama tamruqu samu min ar-ramiya, su suka kulla wannan mutafitina. Amma ba son mulki ne tsakanin sahabbai ba. Ali ibn Abi Talib mulki bai dame shi ba, yanayi ne ya samu kansa akan kansa, dole kawai sai ya rike khalifanci din. Muawiyah ibn Abi Sufyan mulki bai dame shi ba. Kun tuna Ali ibn Abi Talib shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada shi, yace la'utiyannar rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu yaftahu Allah ala yadai. Ali ibn Abi Talib shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa. Shi ko Muawiyah ibn Abi Sufyan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Muawiyah ibn Abi Sufyan Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. To wa'innan mutane ne za ku yi tsammani akan mulki za su suna rikici? A'a, kawai yanayi ne ya samu kansu, kuma tuntunin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi wannan din, don haka dole sai ya faru. Wannan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tabbata. To lokacin da suka yi wannan fitina suka kulla wannan wuta, duk da haka sai Muawiya yace kai wanda duk ya matsa muku cewa sai ya harbe ku da kibiya kar ku dake shi da kaifin makami ku ringa dokan su da fadin takobi gefen fadin takobi ne in mutun ya matsa muku kage cewa zai kace ka to kai kuma ka dake shi da fadin takobi nufin kashewa kenan Ali ibn Abi Talib shi ma irin wannan haka ya gaya wa tawagarsa in mutun ya matsa cewa sai ya kace ku saboda mai Allah bai tafiyar da hankalin su ba sun gane cewa akwai fitina a cikin lamari to shine fa bayan daga baya sun gane cewa eh lallai ga yadda yanayi yake sai waɗannan tsirarin mutane suka hadu suka yi meeting suka ce kai kun sa abin da za a yi kar ku damu da kowa a san yanda za a yi a kashe shi kansa Ali ibn Abi Talib din a kashe Muawiya ibn Abi Sufyan shine ko suka yi meeting a kashe Talha ibn Ubaidillah a kashe Zubair ibn al-Awwam suka ce kuma a kashe Ammar ibn Yasir dukkan manyan sahabbai muhajirai din nan in ba kun kashe su ba waɗannan ba yadda za a yi da su to shine suka hada waɗanda suka fito wajen kashe Ammar ibn Yasir daga bangaren Muawiya ibn Abi Sufyan suka bi Ammar ibn Yasir karkashin wani dutse da dutse ana aka zo aka sari Ammar ibn Yasir yana tafiya Zubair ibn al-Awwam akan gefen hanya aka harbe shi da kibiya a cinyarsa ya rasu Ammar ibn Yasir suka sare shi amma su sare shi daga bangaren Muawiya ibn Abi Sufyan suka fito shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Ammarun taqatuluhu fi'atun baghiya amma da kuke gani waɗanda suka yi kuskure daga bangaren waɗanda suka yi kuskure rundunar take kan kuskure wanda bata yi daidai ba ɗaya rundunar ta fita gaskiya to daga bangaren wannan daga wani bangare muka ce wanda suka kashe Ammar ibn Yasir bangaren Muawiya hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fassaran sa shine bangaren Muawiya sune akan kuskure a madadin bangaren Ali ibn Abi Talib an gane don haka dukan su sun yi sabani amma dukan su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su runduna musulmai ma'ana wasayasluhu Allahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata abin da ya jamu zuwa ga wannan shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa shine an ce ta saukane dalilin Ali ibn Abi Talib da Ammar da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam wannan shine dogon amma wannan tarihi mun tattakaita shine muna tsatsallake abubuwa amma akwai gurbatattun abubuwa da ake fada na tarihi akan harkar abun da ya faru da su don haka masu karantawa su mai da hankali kar mu ce zai ce shi dalibin history ne ya gano cewa sahabbai ba abun nan wani yana da matsala a siyasa politically wani yana da matsala a wani kuma a kaza kaza yana da matsala a kai kuma kana da matsala a ina dan Najeriya dan karshen zamani kai kuma a ina ka gano matsalar ka to saboda haka mai da hankali insha Allah ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina in tazo ba ta samun wadanda kawai suka yi zalunci a cikin ku kadai walamu anna Allah shadidul iqab ku sani Allah shadidul iqab mai tsananin ukuba ne Allah subhanahu wataala ya samu dace a wadanda abin da dukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi mana albarka cikin abubuwan da muke karantawa alam insha Allah ta'ala an za mu barkata in muna raye gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya sannan akwai bakin da muke tare da su wanda suke jagororin vigilante wadanda suke kula da harkokin rayuwar al'umma a cikin gari musamman a irin ko darare ko wasu abubuwa ko kuma in wasu abubuwa suna gudana sukan zagaya a gurare din domin kula da yanayi yayi sauki ko kuma al'umma ba su samu cutuwa ba ko kuma al'umma ba su samu matsala ba ko kuma ba a ci mutuncin waɗansu ba ko kuma ba a taɓa jinin waɗansu ba dukkan wannan ayyuka da suke yi da kuma irin zagayowa da suka yi gurin karatu da kuma gurin tafsiri muna musu fatan alkhairi Allah kuma ya kara musu karfin gwiwa akan ayyukan da suke kuma ya ba su ikon yin aiki daidai yasa kuma mu dace baki daya duk wanda yake aiki akan harkar rayuwar al'umma wannan yana da muhimmanci a cikin al'umma sannan yawanci irin bayin Allah kuma waɗanda Allah subhanahu wataala ya sa aka samu jarrabawa ko matasa wanda wani sai zaka samu zuciya ta kai yanda ta kai a samu yan uwa da yan uwa suna fada, misali yan anguwa kaza suna fada da yan anguwa kaza, ma'ana matasa su dauko makamai, duka waɗannan abubuwa ne wanda muna fatan Allah subhanahu wataala ya shiryar da su, ya sa su gane waɗannan ayyuka din ayyuka ne masu abuna hatsarin gaske. Allah subhanahu wataala zai tambayi bayinsa game da jinanan yan uwansu da kuma mutuncin yan uwa. Saboda haka masu irin waɗannan ayyuka matasan mu musulmai, muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa su gane kuma su daina, kuma Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da su. Allah subhanahu wataala ya kare irin waɗannan miyagun ayyuka din a cikin al'umma, su kuma da suke kokarin zagayawa su ga cewa an kwantar da irin waɗannan abubuwa, muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake su. Kamar yadda aka ba mu labari an ce da jagoran su ko komandan su duka suke tare da kuma tawagarsa, muna musu fatan alkhairi, ko muna fatan duk abin da za a yi kuma a rinka lura musamman irin waɗannan abubuwa da ya shafi harka ta makami ko wani abu na, a rinka lura da mai laifi da mara laifi. Kamar yadda gashi nan dai muna magana akan tarihin sahabbai, wasu tsirari suka zamanto sun dau makami suka sanya aka kasa gane kan abubuwa sai da aka sha wahala. To irin wannan abubuwa kar a yanke hukunci kai tsaye lokaci guda, wata ila iya samun wanda bai ci ba bai sha ba wani abu ya same shi. To a rinka lura da takatsantsan, kamar yadda su dai suka san irin ayyuka da hikimomi irin ayyuka nasu da suke, muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimaka, Allah kuma ya bada nasara a cikin ayyuka din. Wannan shine abin da zamu faɗa a takeice game da su. Sannan akwai wadda abuna wasu masu matsaloli da suka ambata suka ce akwai damuwa da yake faruwa a gidansu, wato tsakanin wato wani bawan Allah wanda suke fama da tsakanin iyalai, suke bukatun wai a jawo hankali, suna halartan wannan guri idan aka yi magana za a iya abuna watakila abun ya canja. Misali mutum ko mai mata biyu ko makamancin haka, a ce matarsa daya baya alaka da ita kwata-kwata, alaka na auratayya, alaka na jinsi, sai dai alaka da dayar ko kuma makamancin haka, duk irin waɗannan abubuwa hatsari ne. Daga cikin abin da musulunci ya wajabta wa mutum shine dole sai ya biya wa dukkan iyalansa ko biyu ko uku ko hudu ko wacce, sai ya biya mata bukata na tarayya na jinsi ko kuma alaka na auratayya. Idan ba a samu wannan ba ko kuma ya daina yi tsawon lokaci, inda ba kuma ba ana nufin ko yaushe kawai sai yayi alaka da mata ba, su ma mata su san wannan, ta iya yuwa wani sai ko yana jin bacci ko yana da abunan gajiya ko makamantan su, sai ya fado kuma a dakin wata, to dole sai ta yi hakuri da wannan yanayi, ba matsala bane. Amma shi kuma ya zamanto dimun da'imun a dan watanni ko tsawon lokaci baya alaka da wata sai da wata yake, wannan gaskiya hatsari ne. Mutum Allah zai tambaye shi, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai tashi ranar tashin alkiyama, za a ganshi gefensa guda ya fadi a rube yana jan kasa, kowa ya san cewa wannan bai alaka bai adalci tsakanin matansa guda biyu ba. Don haka ji tsoron Allah akan wannan, mata suna kokawa akan irin wannan yanayi da suke cikin sashin mazajen su suke cikin irin wannan. Don haka duk wanda ya samu kansa cikin wannan, ko yake da mata biyu ko uku ko hudu, to dole ne ya daidaita tsakanin su. In har uzuri ya faro ko a wani daki uzuri zai iya faruwa, gajiya wani yanayi ko wani abu da ya same shi, wannan a kowane daki zai yi, amma wani daki a ajiye shi kawai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala tamilu kullal maili wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa, karku karkata kawai zuwa ga wani bangare kuke alaka da su, ɗaya bangaren kawai ku kyale shi. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mutum ranar da ba zai iya kai labari ba in Allah ya tsare shi, yadda ya zalunci wannan haka shi kuma ranar tashin alkiyama zai tsaya gaban Allah, babu yadda zai iya, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kwato mata haƙin ta kuma azabtar da shi. Allah ya kiyaye mu, wallahi ta'ala a'lam.
Yang di sini ada di sekitar rumah saya di mana zaman dari zaman kita dari kita.
Duka waɗannan bayin Allah da suka turo su ke bukatan ‘yan uwansu bayin Allah su taya su da addu’o’i marasa lafiya da yawa aka yi ta ambatawa su wane da waye wasu sun turo ‘yan uwansu ba lafiya wasu su kansu Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya duk wanda yake fama da wata jinya Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya wanda suke fama da kuncin rayuwa Allah subhanahu wataala ya yi musu kuncin da suke ciki dukan mu gaba daya halin da ake ciki na rayuwa da fatashin farashin kaya Allah ya kawo mana saukin sa Allah ya kawo mana albarka da albarkan tattalin arziki a rayuwar mu a wannan gari namu na Gombe Allah ya kawo mana walwala da tattalin arziki mai albarka Allah ya sanya shugabannin su yi aiki da adalci su yi aiki da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da duniyar mu da lahirar mu duk abin da za su aiwatar da tattalin arziki na wannan jaha tamu wanda zai zama alkhairi gare mu Allah ya taimake su a kansa abin da za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane kuma Allah ya ba su ikon hannuwa daga aikata wannan duk abin da za su yi na alkhairi Allah ya ba su ikon yi
shugabanninmu na ƙasa Allah ya shiryar da su ya ba su ikon aiwatar da aiki wanda zai zama alkhairi a rayuwarmu. Allah ya samu mori tattalin arzikin ita wannan ƙasa, kuma Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da arziki na halal mai bunƙasa. Duka abin da zai dame mu Allah subhanahu wataala ya mana maganin sa. Harkoki da suke gudana na abuna abubuwa waɗanda ba su dace ba da tarbiya na matasa, Allah subhanahu wataala ya shiryar da matasa ya daidaita su akan tsari na addinin musulunci. Allah ya shiryar da mu ya daidaita mu akan tsarin addinin musulunci. Wani ya ce abuna yawan bacci yake damun sa, Allah subhanahu wataala ya yaye masa ya bashi ƙarfin gwiwa da haddace alqur'ani. Allah subhanahu wataala ya azurta shi da haddan alqur'ani da duk wanda suke da bukatun haddace alqur'ani, dukan mu gaba daya Allah ya azurta mu da riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suke gogwalmaya cikin kula da rayuwar al'umma suke zagayawa dare da rana don ganin harkar al'umma sun samu nutsuwa, Allah subhanahu wataala ya ƙara taimakon su. Allah ya musu ƙarfin gwiwa cikin abubuwan da suke gudanarwa. Duk abin da yake kowa yake bukata a cikin mu anan, wasu sun bukaci a taya su addu'a akan aure, wasu akan ginin gida, wasu akan jari, wasu akan aiki, kowa da irin bukatar da ya ambata. Allah subhanahu wataala kai ne mai iko wajen biya wa kowa bukata ya rabbul alamin. Allah ka biya wa kowa bukatarsa. Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira. Allah ka hada mu gidan aljanna firdaus. Duk abin da zai zama matsala a rayuwarmu na duniya Allah ka raba mu da shi. Allah ka saukar da albarka a gidajenmu da rayuwarmu, ka siriyar da iyalanmu da zuriyarmu, ka tabbatar da digadiganmu akan tsarin addinin musulunci. Zuriyarmu Allah ka kare mu, ka kare su daga fitintunun karshen zamani. Allah subhanahu wataala kai mana kariya da kariyarka. Maƙiyarmu Allah ka isar mana akan su. Masu hasada Allah kai mana maganin su. Ya Allah ka shiryar da wanda yake batacce a cikin mu, wanda yake kan daidai, in muna kan daidai Allah ka tabbatar da digadigan mu, ka ƙara mana shiriya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Ya mata musulmai Allah ka azurta su da hijabi da kunya da kamewa, duk mai nufin taba mutuncin su Allah kai mana maganin sa. Ya Allah wanda duk yake nufin taba mutuncin ƴaƴan mu ko zuriyar mu mata, Allah ka magance mana shi. Allah ka isar mana daga sharrin sa. Ya maza Allah ka kare su daga fitintunun karshen zamani ko shaye-shaye ko wasu abubuwa wanda ba su dace ba. Ya Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da dukkan ƴaƴan musulmai baki ɗaya ya rabbul alamin. Allah ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki ɗaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. wannan jami'a ta mu daliban ta Allah kai musu albarka, malamai da suke koyarwa Allah kai musu albarka, ma'aikata a cikin wannan jami'a Allah kai musu albarka, waɗanda suke aiki ba tare da an tabbatar da aikin su suke bukatan haka, Allah ka taimake su, Allah ka sa a tabbatar da su matsayin ma'aikata. Allah kuma ka ba su arziki ta inda ba sa tsammani. Dukan mu Allah ka azurta mu ta inda ba ma tsammani. Shugabannin jami'a tun daga vice chancellor Allah ka shiryar da su, ka ba su ikon yin aiki na alkhairi. Duk abin da zai yi na alkhairi ka ba shi hikima da ƙarfin gwiwa wajen aiwatarwa. Abin da zai zama alkhairi a rayuwarmu ya Allah ka tabbatar da mu a kansa. Dukkan waɗanda suke gudanar da ayyukan alkhairi don ci gaban al'umma a cikin wannan makaranta Allah ka taimake su. Allah ka taimake mu baki ɗaya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dhal Jalali wal Ikram. Allah ka sa mu na daga cikin wanda ka yanta su a wannan ini mai albarka. Allah ka sa mu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ka hada mu cikin Jannatul Firdaus. Allah ka sa wuyayenmu kana daga cikin wanda ka muna daga cikin wanda ka yanta su a wannan ranaku na Ramadan masu albarka. Musamman muna cikin ranakun karshe na Ramadan. Ya Allah abinda kake rabawa na rahama da gafara da yantawa daga wuta, Allah ka azurta mu da babban rabo daga cikin sa da rahamarka ya Allah. Zuriyarmu da iyalanmu Allah ka samu daga cikin yantattu, ka hada mu cikin Jannatul Firdaus. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.